الله، اللهم ربك هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقام محمد الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالمؤمنين بمحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الأعزاء وفراس العقيدة، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى خير زاد ليوم المعاد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على هذه الأمة هو هذا القرآن العظيم الذي جعله الله هدى ورحمة ونورا للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عباد الله، ونحن في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المسلمون، إن المؤمن مع القرآن مراحل في التعامل معه. إن المؤمن مع القرآن مراحل في التعامل معه، خصوصا في هذا الشهر الفضيل. أولها التلاوة، فينبغي للمؤمن أن يكثر من قراءة القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. الثانية الاستماع والإنصات له، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الثالثة التدبر في معانيه، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الرابعة عباد الله، حفظ القرآن أو ما تيسر منه، فإن حامل القرآن له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. الخامسة عباد الله، العمل بالقرآن، فإن المقصود منه ليس التلاوة فقط بل الابتسال والتطبيق. السادسة
تعليمه للناس. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. السابع عباد الله الدعوة إليه ونشر هدايته بين الناس. فيا عباد الله اجعلوا لكم نصيبا عظيما من القرآن في هذا الشهر المبارك تلاوة وتدبرا وعملا لعلكم تفوزون برضوان الله وجنته. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن القرآن حجة لكم أو عليكم، فمن عمل به كان له نورا وهدى، ومن أعرض عنه كان عليه حجة يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم. فاحرصوا على تعظيم القرآن والعمل بأوامره والاجتناب عن نواهيه لعلكم تكونون من أهل الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا منهم. وأخيرا أيها الإخوة والأخوات الفضلاء، أوصيكم ونفسي أولا بالحرص على تلاوة كتاب الله عز وجل والإنصات إليه والمواظبة على صلاة الليل عباد الله، قيام الليل في بيوتكم أو في بيوت الله سبحانه وتعالى، والمبادرة. اللهم وفقنا لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما بعد. إخوة الأعزاء وحراس العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو ما سجرما من أبوديا الله سبحانه وتعالى وندا ya kawo mu wannan yini da muke cike yau 24 ga wannan wata mai daraja, watan Ramadan, watan sallah, watan azumi, watan karatun alqur'ani mai girma. Bayan haka ƴan uwa masu girma, ina mana wasiya da ni da ku da mu ji tsoron Allah subhanahu wataala, domin tsoron Allah shine fiyayyen guzuri da mutum zai tattali zuwa ran gobe kiyama. Haka Allah ya gaya mana a Qur'ani. Allah yake ce: ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kuma su imani ku ji tsoron Allah matukan jin tsoron, inda yake a tsaya a tsaya, inda yake a nisanta a nisanta. Kar ka yarda ka bar duniya a zare ranka face ka riga ka kimtsa kana musulmi. Yan uwa masu girma, inna min a'zamin ni'amin lati an'ama Allah biha ala hadhihi al-umma, babban girma, mafi girman ni'ima wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga wannan al'umma ta annabi Muhammad, wanda Allah ya ce: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. To babu abinda Allah ya mata baiwa da karimci da daukaka sama da me huwa هذا القران العظيم. من القران مي جوا وند الله يسنيا مسا شريوا ده رحمه ده حكي غبا ده. الله يتي ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى. معنى وند القران ينا شيدر ده متون كان هنيا ديبي ين هو ماسو جما منا تشي وند وتا مي البركه وتر رمضان وتن القران مي جرما. الله ينا فدا شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Allah ya ce a wata na Ramadana aka sauka da Al-Qur'ani, kenan kaga akwai alaka mai girma tsakanin Al-Qur'ani da wannan wata, domin a ciki aka saukar da mai Al-Qur'ani. Ya ku ƴan uwa musulmai, mu sani mumini tare da Al-Qur'ani takwansu marahil, waɗansu matakai, waɗansu ababa na mu'amala tsakanin musulmi da wannan Al-Qur'ani mai girma, khususan a wannan wata da muke ciki. Abu na farko at-tilawa, musulmi ya zamanto ya dace ya yawaita karatun Al-Qur'ani. Ka karanta Al-Qur'ani, annabi ke cewa ka karanta Al-Qur'ani zai zo ran gobe kiyama yana mai ceto ga ainihin mai karantawa. A gefe wanda baya karantawa, Allah ba zai bashi dama Qur'ani mu'amala da shi ba. Kenan ka zama Qur'ani ya zama abokinka, musamman wannan wata ƴan uwa. Dan kun ga ne Muhammad, malaika Jibrilu na zuwa ya tadarasa Al-Qur'an, suna mudarasa, suna karatu tare. Ya karanta masa, shi ma ya karanta, ya karanta, ya karanta, ya karanta, ya karanta. To ina kai, ina ni, ina wancan, ina wancan. Ya kai dan uwa masu girma. Abu na biyu, Imam Muslim rawaito wancan hadisin. Abu na biyu, akwai abin da suke ce al-istima, shine ka saurara Al-Qur'anin, ka ji sako, wal insatu lahu kai shu, saboda ana karanta ma ayan Allah. Allah ne fara Qur'ani, wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ma'ana in ana karanta Al-Qur'ani mai girma, ana son kai istima'i, ka saurara, kai shiru, Allah zai muku rahama. Abu na uku ƴan uwa, at-tadabburi fi ma'anihi, tadabbur. Ana karanta Al-Qur'ani, ka saurari wannan Al-Qur'ani, kai tadabbur. Lokacin da ake karanta maka Al-Qur'ani, kai shiru. Listen to that Qur'an, listen attentively. Ji me yake gaya maka, wani saƙo ake son ka ɗauka, ɗauki saƙon, je ka isa. Don kai ɗan saƙo ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce, afala ya tadabbaruna Al-Qur'ani. Ba kwa tadabburi da Al-Qur'ani, ba kwa ji abin da Al-Qur'ani ke faɗa. Walau kana min indi ghayrillah. Da a ce wani ƙato yake faɗa Al-Qur'ani, da za a samu me? Za a samu ruɗani. A lot of contradiction. Sai a ta samun karo. A faɗi gaba ya warware baya, wanda gaba ya gagara tafiya, amma maganan Allah ba ka samu me ruɗani a ciki. Abu na huɗu ƴan uwa, hifzul Qur'an. Haddace Al-Qur'ani, aw ma tayassara minhu, ko abin da ya sawwaka maka. Domin mai fa'ina hamil al-Qur'ani lahu manzilatun azima inda Allah subhanahu wa ta'ala. Mai hadda Al-Qur'ani, ko mai damuwa da Qur'anin kowane lokaci, yana da wani matsayi mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na biyar ƴan uwa, al-amalu bil Qur'an, aiki da abin da Al-Qur'ani ya kunsa. Abin nufi shine ba wai tilawa kawai ba, a'a al-imtisal wa tatbiq. Ka kwatanta saƙon, ka kuma ɗabbaka saƙon Al-Qur'ani. Abu na shida ƴan uwa, ta'limuhu lin-nas, koya wa mutane. Ka je ka koya, ka koya wa mutane. Annabi ne ya faɗa, khairukum, wanda yafi kowa alkhairi shine man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wanda yake koyan Al-Qur'ani ya je kuma ya koyar. Buhari rawaito wannan hadisin. Abu na shida ƴan uwa shine adda'awatu ilayhi, kira zuwa ga gamammiyan taimakekeniya akan Al-Qur'ani mai girma. Duk wani abin da za a yi na Al-Qur'ani, kira mutane zuwa gare shi. Wa nashr hidayatihi bainan nas, da yada saƙon Al-Qur'ani, shiryarwan a tsakanin al'umma. Ƴan uwa, wannan ishara ake gaya mana, Qur'ani a watan azumi yana da girma, yana da matsayi, yana da falala. Ya ku bayan Allah, ku sanya wannan kaso mai girma na karatun Al-Qur'ani a wannan wata. Tilawatan wa tadabburan, karatu da ɗaukan izina, wa amalan da yin aiki. In kun yi haka, to za ku samu babban rabo da kuma neman yardan Allah, sannan za ku samu aljanna ta Allah subhanahu wa ta'ala. Ƴan uwa, ji tsoron Allah. A sani Al-Qur'ani hujja ne fa a gare ka, ko au alaika, ko kuma damuwa ne a kanka. Ka karanta ne zai ka samu lada, haka annabi ya faɗa. Harafi ɗaya lada goma, harafi ɗaya ya ce ba ina nufin alif lam mim, alifun lam mim. In kai wannan times total number na Al-Qur'ani, huruf ɗin da ke ciki za a baka ne 10,000. times total number na alƙur'ani za a baka wannan ladan domin ka rasa babu da ka rasa dan uwa amma dole ne zaman to tilawatan wa tadabburan wa amalan fattaqullahi ibadallah ai tsoron Allah ya uwa masu jama'a ku sani alƙur'ani hujja ne akan ka ko kuma hujja ne a wajenka ko akan ka wanda ya aike da shi ya samu haske shiriwa wanda ya kauda kai ya zama hujja akan sa ranar alkiyama ne Muhammad ya ce alqur'anu hujjatul laka aw alayka haka Imam Muslim mai rawaito saboda haka azabura a tashi a girmama wannan alqur'ani ayi aiki da umarnin sa a nisanci ababa da ya hana don a samu mai a zaman to daga cikin ahali wayanda su yalan alqur'ani daga karshe maza da mata ina jan kunnin ku mu zabura wurin karatu alqur'ani mai girma mu yi shirin ana karanta alqur'ani mu lazimci sallan dare na filfili yan uwa qiyamul layli kai a gida ko kai a ɗakin Allah masallaci ko a gida kai gaggawa yan uwa masu girma Allah subhanahu wataala ya datar da mu dangane da wannan karatun alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya sanya shi alheri ya sanya shi albarka a kan mu my dear brothers and sisters in Islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. All praise is due to Allah, the Lord of the world. We praise Him, we seek His help and His forgiveness. May the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala forgive us. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah alone. Without any partner, and I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his servant and messenger. May the peace and blessings of Allah be upon him, upon his noble family, upon his righteous companions, and upon all those who follow them in righteousness until the day of judgment. My respected brothers and sisters, I advise myself and all of you to fear Allah subhanahu wa ta'ala, to have taqwa, which is the consciousness of Allah in every aspect of life. Indeed, taqwa is the greatest provision for the journey toward the hereafter and the most valuable treasure for the day of resurrection, that is day of Yawm al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala reminds the believers in his noble book, O you who believe, fear Allah as he should be feared, and do not die except in a state of Islam. That is Quran chapter 3 verse 102. Furthermore, my respected brothers and sisters, among the greatest blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon this ummah is the noble Quran, a book which Allah subhanahu wa ta'ala has made a source of guidance, mercy, healing, a light for all humanity. Allah the Most High says, indeed this Quran guides to that which is most upright. Quran 17 verse 9. Furthermore, the importance of the Quran becomes even more evident when we remember the time in which it was revealed. We have currently living in a blessed season of worship, the noble month of Ramadan, a month distinguished above all other months because it is the month of the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, the month of Ramadan, in which the Quran was revealed as guidance for mankind and clear proof of guidance and criterion. Quran 2:185. Therefore, my dear brothers in faith, Ramadan is not merely a month of fasting from food and drink. Rather, it is a month for renewing and strengthening our relationship with the Quran. A true believer engages with the Quran in several stages and levels, particularly during this blessed month, that is the month of Ramadan. The first stage is recitation, That is tilawa. A believer should frequently recite the Quran with humility and sincerity, seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. The messenger of Allah subhanahu wa ta'ala encouraged the recitation of the Quran and explained its immense reward when he said, recite the Quran, for it will come on the day of resurrection, that is Yawm al-Qiyamah, as an intercessor for its companion. This hadith is authentic, reported by Imam Muslim. Closely connected of to recitation is the second stage, which is listening attentively to the Quran. When the words of Allah are recited, a believer listens with respect, concentration, and reverence, recognizing that these are the word of the Lord of the heaven and the earth. Allah commands us in His book, when the Quran is recited, listening to it attentively, and remain silent so that you may receive mercy. Quran chapter 7, verse 204. However, my dear brothers and sisters, recitation and listening alone are not sufficient unless they lead to a deeper engagement with the meaning of the Quran. This brings us to the third stage, which is reflection and contemplation, that is tadabbur. The Quran was not revealed merely to be recited with the tongue, but to be understood and reflected upon by the heart and mind. Allah the Most High says, do they not reflect upon the Quran? That is afalaya tadabbarun al-Quran. Through reflection, the believer begins to internalize the divine guidance contained in the Quran. This naturally leads to the fourth step, which is memorization. Hifz. Memorizing the Quran, my dear brother, preserve its words in the heart and grant the believer a special status before Allah subhanahu wa ta'ala. Those who carry the Quran within their heart are honored among the people of faith and elevated in rank on the day of judgment. Yet memorization itself must lead to something even greater, and that is the fifth state, acting upon the Quran. The Quran was not revealed merely for recitation or memorization. Rather, it was revealed as a comprehensive guide for life. The true success of a believer lies in implementing its commands, avoiding its prohibition. Once a believer benefits from the Quran personally, he or she should also strive to benefit others. This leads to the sixth step, which is teaching the Quran to others. The messenger of Allah subhanahu wa ta'ala emphasized the vitals of this noble act when he said, the best among you are those who learn the Quran and teach it, reported by Imam Bukhari. Finally, beyond teaching individuals, the believer should engage in the seventh step, which is calling others to the guidance of the Quran, spreading the message of the Quran and inviting people to its wisdom. And justice is among the most honorable form of da'wah. Therefore, servants of Allah, give yourself a great portion of the Quran during this blessed month. Engage with it through recitation, listening, reflection, memorization, implementation, teaching, and calling others to its guidance. By doing so, you will attain the pleasure of Allah and the success of paradise. At the same time, my brothers, we must remember that the Quran will testify either for us or against us on the day of judgment. If we honor it, follow its teaching, and live according to its guidance, it will become a source of light and intercession for us. But if we neglect it and turn away from it, command, it may become evidence against us. The messenger of Allah warned
The Quran is either a proof for you or against you. For this reason, my brothers, believers must honor the Quran of hear its commands and stay away from its prohibition, so that they may be counted among Ahlul Quran. That is the people of Quran, whom the Prophet described as the special people of Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah with sincere heart, O Allah, make the Quran the spring of our heart, the light of our chest, the remover of our sadness, and the reliever of our worries. O Allah, grant us success in reciting it during this night and the day in a manner that pleases you. Finally, dear brothers and sisters, remain steadfast in your connection with the Quran throughout this blessed month and beyond it. Strive to observe Qiyamul Layl, that is the night prayer, whether in your home or in the mosque, and take advantage of the remaining days of Ramadan through acts of devotion such as itikaf, if you can go there, if you can do it, seeking closeness to Allah subhanahu wa ta'ala and hoping for His mercy and forgiveness. So remember Allah, He will remember you. Be grateful to Him for His countless blessings, and He will increase you in goodness. Indeed, the remembrance of Allah is the greatest of all matters, and Allah is fully aware of all that you do. May Allah guide and protect our faith. May Allah bless our life. May Allah bless our life. May Allah bless our country. May the perpetrators of evil be guided to the right path. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.
الله أكبر الله أكبر.